A ranar 6 ga watan Maris 1957, Ghana ta sami ƴancin kai bayan shekaru 83 na mulkin mallaka daga ƙasar Burtaniya. Bikin wannan shekarar mai taken Haɗin kanmu, ƙarfinmu da manufarmu ya samu halartar ɗaruruwan jama'a daga ɓangarorin ƙasar daban-daban, jami'an diplomasiya, malaman addinai, sarakunan gargajiya da masu faɗa a ji. Sai dai jam'iyyun adawa sun kora cewa bikin bana, domin ga cewarsu matsayin da Ghana ke ciki a yau ba abin da za a yi biki ba ne. Shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo a jawabinsa a wurin bikin ya tabbatar da cewa lallai ƙasar na fuskantar ƙalubale, kuma gwamnatinsa na iya ƙoƙarinta wajen ganin ta magance matsalolin da ƙasar ke ciki.
Today we celebrate the anniversary of the day we achieved the enviable status of becoming the first country in sub-Saharan Africa to be free of colonial rule.
A yau muna bikin zagayowar ranar da muka samu matsayi na zama ƙasa ta farko a yankin kudu da hamadar Sahara, wacce ta samu ƴanci daga mulkin mallaka, kuma hakan ya zo da wani nauyi na yin hidima na dindindin a matsayin madogarar cigaban nahiyar. Ya ce duk da ɗimbin ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta, amma gwamnatinsa na yin duk mai yiwuwa don magance matsalolin da ke addabar al'umma a halin yanzu. Ya ce gwamnatinsa ta ƙaddamar da matakan kasafin kuɗi da yawa don taimakawa wajen kawo ɗauki ga 'yan Ghana, kuma ya ce yana da yaƙinin cewa nan ba da jimawa ba za a ga gagarumin canji. Bikin samun ƴancin kai daga mulkin mallaka yana zuwa ne da waiwaye da la'akari da sadaukarwa da aka yi na tsawon tarihi zuwa yanayin da ƙasar take a yanzu. Shin tsawon shekaru 66 da Ghana ta samu ƴancin kai, kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa? Pius Ali dan asalin Ghana ne, kuma a halin yanzu dan majalisar birnin Portland na jihar Maine dake Amurka ne, yace
Ghana mun ci gaba domin shekaru 30 ke ga da muke constitutional government bai juyin mulki ba, amma kuma muna da aiki da yawa da ya kamata mu yi sannan mu samu shi wannan complete independent domin arziki da ake cirewa a cikin ƙasar Ghana, Ghanaians ba su cin amfanin shi yadda ya kamata su ci amfanin shi.
Haka kuma na ji ra'ayin wasu 'yan Ghana, kuma ga abin da suka ce.
Ba mu cewa ba mu samu ci gaba ba, sai dai in kuma ci gaban Malam Bahaushe ne na mai haƙon rijiya yana yin ƙasa, yana cewa ya samu ci gaba, to sai dai in kuma dai wannan ne akwai shi, domin za mu ga da tsarin ma abubuwa suke tafiya bai kamata da a ce irin inda muka kai a ce har yanzu gun muke ba, a kamata mu wuce nan fiye da ma da ake zato.
Ni ban ga wancin gaban da Ghana muka samu ba, domin yau mun samu a ce mun samu Ghana ya samu kansa kenan shekara 66, har yau muna kaman gaba koma baya. Wasu kasashen da muka samu independence nan suka samu nasu ma sun ci gaba ya fi namu.
Lura da cewa shekaru 66 wato yana da yawa, ya kamata ya zama da an samu ci gaba fiye da yanda ake samu a hali yanzu. Gwamnati da tashi haikan ta ɗau ƙwararren manufofi na inganta wato ci gaban al'umma domin talaka ya gani a ƙasa.
Har wa yau a cikin jawabinsa, shugaba Akufo-Addo ya sanar da cewa zai gabatar da jawabi ga majalisar dokoki kan yanayin da ƙasa ke ciki a ranar Laraba 8 ga watan Maris, kamar yadda sashe na 67 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya gindaya. Idris Abdullahi Baƙo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.